mutanen da rundunar tace ta kama akan tumar aikata laifuka a lokutan zabe an kama su ne daga jihohi daban-daban na Najeriya kamar a jihar Sokoto inda aka kama mutane da yawan su ya kai 79 ko bayan zabukan rundunar tace an samu wasu mutane da ke fakewa da samun nasarar zabe wajen yin murna sai su rinka aikata laifuka duk da yake ba da yawan jami'in su suke yin hakan ba alal misali Abdullahi Mijin Yawa daya ne daga cikin wadanda irin wannan matsalar ta yin kurin rutsawa da shi tankai da ya fada da bakinsa a haida kutan yan sanda da ke Sokoto
to kwantilan na ne kawo na wani dan uwana da muka samu faction da shi dalilin mun ci zabe shi ma shine APC mu ma mana APC saboda suna ya mu cika yan wasu al'umma da abbakin kasuwa saboda sun PDP muka ce ba mu goyon bayan wannan su bari su zo a bincika wurin yan national a bar shi da abin yan ma national a ba su sai ta sun zuciya bibiyarun annannau sai zo wurina da Abdullahi yana farcin sai ya kashe shi ne kawo complaint a wurin PDP
wannan batun a cewar commissioner yan sanda Muhammad Hussein Gumel sun yi bincike a kansa kuma yanzu haka yana gaban kuliya
to wannan case da aka kai wa alkali case ne na attempted culpable homicide kuma duk wanda ya rike adda ya kuma rike mutum da cewa zai tsare in banda Allah ya cece shi mutane sun taro da sai dai aiwata
commissioner ya ce akwai wasu misalai na irin waɗannan matsalolin da suka kama
a Toronto local government an samu wannan matsala wanda wasu suka fito suna kokarin wannan cewar su murna suke kawai suka shiga gidan wani mutum har suka harbi matarsa a ido da danko to wannan wace irin murna ce me ya kai ka tunda ba farauta zaka me ya kai ka daukan bakan danko dan wani har ka harbi mutum to kaga wannan ba wani abu bane su kawo harjiki a gidan nan su yi musu tsata
haka ma an samu ire-iren waɗannan matsalolin kuma commissioner ya ce yanzu haka suna kan farautar wasu da suke tuhuma da hannu ga aikata laifukan
kuma abin da ya ƙara taimaka shi ne muna da video clip bidiyon waɗanda suka aikata wannan kuma yara ne ƴan garin nan ne kuma muna bin su ɗaya bayan ɗaya guda-guda sai mun cece su ko mun nisa to akan wannan da yasa muka kira ƴan jarida don ku sa mana ido ko kuma sanar da mutane cewa kada a tsorata kada a firgita wannan rubuna ƴan sanda tana nan akan aikinta kuma duk wanda ya aikata za a yi shi
yanzu da yake hukumar zaben Najeriya ta tsare da ranar 15 ga watan Afrilu a zama ranar kammala zabukan da ba a kammala ba a wasu jihohin kasar kwamishinan na ƴan sanda ya ce rundunar tare da hukumomin tsaro ba za su yi kasa a gwiwa ba
inda aka ga element na irin waɗannan mutane masu fakewa da bayanin cewa sun fito don murna su aikata wani laifi ba za a bar su ba ba za a kyale su ba
dama tun kafin gudanar da zabukan da aka yi a ranar 25 ga 18 ga watan Maris wasu ƴan siyasa sun amince da sanya hannu ga wanzan da zaman lafiya tsakanin magoya bayan su kafin zabe lokacin zabe har ma da bayan zabe kuma jami'an tsaron Najeriya sun lashe takobin tabbatar da hakan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya